Hukumar kwallon kafa ta kasar Amurka ta janye goyen bayan da take wa shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya wato Sepp Blatter gabanin zaben shugabancin hukumar ta FIFA da za a gudanar yau a Zurich ta kasar Switzerland. Shugaban hukumar kwallon kafa ta kasar Amurka Sunil Gulati kuma ɗaya daga cikin jami'an gudanarwa na hukumar ta FIFA ya ce tun kafin wannan badakalar ta fito ya nuna a fili cewa ya kamata a takawa Sepp Blatter burki. Yanzu da guguwar almundana akan hukumar ta FIFA ya fito, Gulati na kai goro da muri domin ganin cewa Amurka ta goyi bayan Yarima Ali bin Hussein wanda ke takara da Blatter. Gulati ya ce Yarima Ali bin Hussein ya taka rawar gani a hukumar kwallon kafa ta kasar Jordan kuma yana da zammar kawo sauyi mai ma'ana kamar 'yancin mata da na matasa.